Isso e hankalina ta sani na kauce hanya hakan ta zan iya komai ko da ko bani da komai har sai an ce mini jarmai domin soyayya ce tushe na soyayya 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 ce rayuwa soyayya 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 ce garkuwa soyayya 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 ce rayuwa soyayya 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 ce garkuwa ba dan so ba yanzu da babu kowa
babu kowa
ba dan so ba yanzu da babu nima
babu nima
shine tubali mai karfi ga kowa
karfi ga kowa
shine ya sauyan karfin gani na ma
nima
to na ya aniyar na gaida sarki sarkin da ba a cin sa da yaki shama maki do daga magana ki hakan so nake batuna soyayya 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 ce rayuwa soyayya 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 ce garkuwa soyayya 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 ce rayuwa soyayya 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 ce garkuwa soyayya ne har karshen ma fagashi dan haka komai ya so ni zan yi masa babu fashi ni fa kan shi zana iya komai inda bai saba wa rabana ba kamar wasa nake gani soyayya tai min ne magani soyayya tai min ne magani tai min ne magani